Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfi Hashin Gumul tare Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar Alhamis 24 ga watan Maris na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa wasu ƴan Najeriya mazauna Agadez a jamhuriyar Niger sun kafa wata kungiya don samar da ci gaba, sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Solomon Barme shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labarin jaridan kasar Ghana, amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya isa Brussels, inda zai gana da kungiyar kawancen tsaro ta NATO da kawayen Turai, kuma ana sa ran zai sanar da wani sabon matakin kakaba takunkumi kan Russia saboda mamayar da ta kai Ukraine. Zai bi sahun abokanan hudun wajen kakaba karin takunkumi kan Russia da kuma tsauraran takunkuman da aka saka mata don dakile gujewa da kuma tabbatar da aiwatar da doka, inji mai ba fadar White House shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan a ranar Talata. A wani taron manema labarai jiya Laraba a Brussels, Secretary General na NATO Jens Stoltenberg ya ce yakin da Rasha ke yi a Ukraine yanzu sabon lamari ne ga tsaronmu, kuma mai yiwuwa shugabannin kawancen za su ba da sanarwar ƙarin goyon baya ga Ukraine a taron NATO na yau Alhamis. Stoltenberg ya ce, na tsammanin shugabannin za su amince da ƙarfafa matsayin NATO a dukkan yankuna, tare da ƙara yawan dakaru a ɓangaren gabashi na kawancen kan tsandauri da sama da kuma ta ruwa. ‘Yan sanda a Somalia sun ce akalla mutane bakwai ne suka mutu a wasu hare-hare biyu da aka kai jiya Laraba, yayin da kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai su. Akalla mutane shida ne suka mutu bayan da wasu ‘yan bindiga biyu suka kai hari filin jirgin sama Mogadishu da ke da tsaro sosai. Waɗanda suka mutu sun haɗa da ɗan ƙasar Somalia da wasu baƙi biyar ‘yan ƙasashen waje, a cewar ‘yan sanda. Jami’an tsaro sun kashe ‘yan bindigar biyu, kamar yadda kakakin ‘yan sanda Manjo Abdul Fatah Adin Hassan ya bayyana. Hassan ya ce ɗaya daga cikin ‘yan ƙasashen wajen soja ne da ke aiki da rundunar wanzanta zaman lafiya ta tarayyar Afirka ta AMISOM. Ya ce wasu huɗu masu horaswa ne da ke taimakawa gwamnatin Somaliya da horo kan ababe masu fashewa. Kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin. Hassan ya shaida wa BOA cewa wasu mutane biyu ne suka kai harin a kofar Marin na filin jirgin sama jiya Laraba, kuma jami'an tsaro sun yi arangama da su. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu manyan jami'an kasashen yammacin duniya na ƙara nuna fargabar cewa asarar da Rasha ta yi a Ukraine na ƙara saka shugaba Vladimir Putin ya zama mai haɗari, inda wasu ke kwatanta shi da dabbar keji da ke shirin yin tsiya. Gargaɗin daga Washington da Brussels na zuwa ne a daidai lokacin da sabbin alkalima na leƙen asiri suka nuna cewa an kashe kusan kashi 20 cikin 100 na sojojin Rasha da aka aika cikin Ukraine, ko jikkata su ko kuma aka kama su a yayin da Ukraine ke fafatawa da Moscow. Ban sani ba ko za ku iya cewa sun kasa samun ci gaba, amma a bayyane yake cewa bayan wata ɗaya Rasha ba ta cimma kusan ko ɗaya daga cikin manufofinta ba, inji wani babban jami'in kungiyar NATO wanda ya zanta da manema labarai jiya Laraba bisa sharaɗin sake sunansa domin tattauna akan bayanan sirri. Jami'in ya ce sun kasa dannawa biranen Kyiv, Kharkiv da kuma Chernihiv, kuma wasu jami'an tsaron Amurka waɗanda suka ji amincewa su yi magana kan ‘yan Rasha da suka mutu a Ukraine saboda ba su da ainihin ƙididdigar. Jami'an NATO sun ce asarar da aka yi a fagen yakin tana da yawa.
Tun an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin na za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda wasu ‘yan Najeriya mazauna Agadez suka kafa wata ƙungiya da haɗa kai da gwamnati don samar da ci gaba ga al’umma. Wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud ya haɗu mana da wannan rahoton.
ɗan Najeriya da suka hada maza da mata da suka fito daga arewaci da kudancin Najeriya da suka tsere markici da suka kai akalla 10,000 suka kafa wannan kungiyar domin hada kawunan ɗan Najeriya mazauna jihar Agadez. Ko meye manufar kafa wannan kungiyar? Emmanuel Junius shine shugaban kungiyar.
Manufan kafa wannan kungiyar shine bisa ga al'akari ƴan Najeriya waɗanda suke zama a nan jihar ta Agadez kawai. Muna da yawa muka gani wannan ya dace domin mu jawo hankalin mutane mu hada kawunan mutane tunda mun yawa mu hada kanmu a kungiyace mu kuma jawo gwamnati zuwa jikin mu a takaice ɗan Najeriya a cikin garin Agadez kuma kewayen ta gabaki da ɗan Najeriya za mu kai 10,000 a nan jiya ta Agadez kawai suna ayyuka daban-daban ra'ayi ta bambanta wani yana iya ce maka shifa gara mishi nan wani kuma yana iya ce maka in ya samu tallafi daga wajen gwamnati ta taimaka masa abinda zai koma gida ya je yayi kuma akwai tsaro akwai kwanci hankali me zai zo na da shi a kasan da ba nashi ba dole zai koma so da yawa ana mamarin koma gida in ka koma ya zai je so ma rayuwa
dalilai da dama ne da yasa ɗan Najeriya barin kasar su zuwa Agadez musamman batun da ya shafi matsalar tsaro da kuma zaman kashe wando wanda da yawa daga cikin su ke yi a Najeriya Emmanuel Junius ya yi karin haske akan dalilan da yasa ɗan Najeriya barin kasar su zuwa jihar Agadez
dalilan da yasa ɗan Najeriya suka bar kasansu suka shigo kasan Niger idan mun duyi lahakari da kasan mu ta Najeriya da kuma tashe-tashen hankulan da suke tasowa nan da can musamman arewacin Najeriya waɗanda suka fi yawa a nan jihar ta Agadez shine yan arewacin Najeriya domin rigigimin da yake tasowa zancen Boko Haram zancen masu garkuwa da mutane domin biyan kuɗin fansa domin zancen yan daji satan shanukai da kuma sauransu jama'a al da yawa sun rabu da mahallin su sun fita aka shigo nan kamar wajen mafita ne aka samu abubuwan yi zaka je ka tada mutanen mu ɗan Najeriya waɗanda suke zaune suna ayyuka daban-daban
ko wace irin kulawa ɗan Najeriya mazauna a gadar suke samu daga hukumomi Alhaji Khalid shine chairman na kungiyar
muna samun kulawa wurin su tuntuban juna akan lokaci kuma duk wani abin da muka gani wanda zai shige mana duhu muna kokarin mu ga mun je mun same su sanar da su kuma suna ba mu goyen baya 100% daga fannin masarauta har zuwa fannin ita gwamnati magajin gari zuwa wajen ofishin alkali ko kuma ofishin yan sanda gaskiya duk nan wurin sai san barka dan tsakanin mu da su babu wani matsala tsakanin mu sai alheri
tuni dai ɗan Najeriya mazauna Agadez suka karbi kungiyar da hannu biyu ga dai wasu daga cikin su
sunana Bala Ali Ibrahim member ne na cikin wannan kungiya ta ɗan Najeriya mazauna Agadez ko Niger wannan kungiya dole mu karbe ta da hannu biyu domin ko babu komai mu muna gani cewa duk wanda yake cikin wannan kungiya kamar uwan mu ɗaya uban mu ɗaya ni abubuwa da dama sun sa na baro Najeriya akwai matsalar da take faruwa a Najeriya yau ta yaƙe-yaƙen nan da ake ko kuma rigingimu da ake
sunana Abdulkadir Habibu Rabiu mun karɓi ƙungiyar nan hannu biyu kuma muna fatan duk wanda suke cikin mambobin ƙungiya ubangiji Allah ya ba su ikon yin adalci da riƙo da ƙungiyar nan da dukkan manufofin da ta zo akan mu ba ta haɗin kai mu gudu tare mu tsira tare
Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
Kowa gaida Hamid Mahmud har yanzu duk kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya
Madeleine Albright mace ta farko da ta fara rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka ta mutu sakamakon cutar daji kamar yadda iyalanta suka faɗa jiya Laraba tana da shekaru 84 shugaba Bill Clinton ya zaba Albright a matsayin babbar jami'ar diplomasiyya a Amurka a shekarar 1996 kuma ta yi aiki a wannan matsayi na shekaru hudu na ƙarshen gwamnatin Clinton a lokacin ita ce mace mafi girman mukami a tarihin gwamnatin Amurka sai dai ba ta cikin jerin sunayen waɗanda za su maye gurbin shugaban ƙasa saboda ita 'yar asalin Prague babban birnin ƙasar jamhuriyar Czech ce a shekarar 2012 shugaba Barack Obama ya baiwa Albright lambar yabo ta Medal of Freedom lambar yabo ta farar hula mafi girma a kasar yana mai cewa rayuwarta abin koyi ne ga daukacin Amurkawa. Kungiyar Taliban ta sake bude makarantu a kasar Afghanistan bayan hutun hunturu jiya Laraba, amma ta ci gaba da hana ‘yan mata ‘yan aji 7-12 komawa, tana mai cewa har yanzu suna buƙatar lokaci don shirya musu wani tsari da ya dace da dokokin musulunci ko shari’a. Matakin dai ya janyo suka a cikin gida da wajen kasar cikin gaggawa kan kungiyar masu kishin Islama da ta ja da baya kan alkawarin da ta ɗauka cewa za a bar dukkan ‘yan mata a faɗin kasar su koma makaranta a ranar 23 ga watan Maris, wanda kuma shi ne farkon shekarar karatu a yawancin lardunan kasar ta Afghanistan. Muna sanar da dukkan makarantun sakandiren ‘yan mata da kuma makarantu da ke da ɗalibai mata sama da aji 6 cewa za su dakata har sai sun samu umarni nan gaba, inji sanarwar Taliban. Gyaran da aka yi na jiya Laraba ga umarnin Taliban na farko cewa za a buɗe makarantu ga ɗalibai a duk faɗin kasar ya bar ‘yan mata da yawa cikin kwalla a babban birnin kasar Kabul, waɗanda suka isa makarantu cikin farin ciki da safe, amma aka ce su koma gida. Thomas West, manzon musamman na Amurka a Afghanistan, ya buƙaci ƙungiyar Taliban ta cika alƙawarin da ta yi wa mutanensu. Ya faɗa a cikin wani saƙon Twitter da ya wallafa cewa ya bi sawun miliyoyin iyalan ‘yan Afghanistan wajen bayyana kaɗuwa da matuƙar takaici da yanke shawarar hana ‘yan mata komawa makaranta.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan saƙon.
I'm
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ba ga ka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahouse.com domin kallon sauran shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu haka anan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 3:17 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba da ta zamka
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sule Mumuni Barma A makon jiya shirin ya maida hankali akan taron da kungiyoyin makafin Afirka suka gudanar a ƙarshen shekarar 2021 a Damagaram Haduwar wacce yake gudana a kowace shekara wani lokaci ne na wasannin al'adun gargajiya da ayyukan fadakarwa da addu'o'i domin sada zumunta da neman zaman lafiya da ci gaban kasashen wannan nahiya A yau zamu karkare da inda shugaban kungiyar makafin jihar Kano Musa Muhammad Kura ke jan hankulan hukumomi akan batun ilimin masu bukata ta musamman a matsayin hanya mafi a'ala a yaki da sana'ar bara
bai kamata ma a ce a wannan karnin da zamu shiga an samu kowanne irin mutum dan na kasasa yana bara ba saboda ba shi da abin da zai ci domin a kasashen Afirka suna diba kudaden kasashen su suna yin manya-manyan abubuwa a kasashen Turawa wanda in sun mutu to wannan fa abin ya bata wanda zada za su zo su zubawa masu bukata ta musamman ko kuma na kasassu dake kasashen su sai an samu bambancin rayuwar su sama da inda suke ni malamin makaranta ne gwamnati tana bani albashi ina da abin da zan yi misali amma kuma wani fa da bai yi makarantan ba har zai samu albashin babu wannan yanayin a gare shi waye kamata ya kula da shi gwamnati ne domin shi ma domin dan kasan kasar da yake ne dan haka yana da haƙi kamar yadda kowanne dan kasa yake da shi to amma ba a bashi haƙin nasa ko kuma haƙinsa baya kaiwa gare shi shike kawo mutane masu na kasa suke bara wanda bai kamata a ce an samu haka ba domin ci gaban duniya
sau da dama masu bukata ta musamman na kokawa da rashin ilimi musamman ma na yaran su ko wannan bukata ta samu a wajen su yanzu
yes wannan karni an kira shi karni ne na ilimi inda so samu ne an ce ba a so kafin shekara ta 2030 a samu wani dan adam wanda bai iya karantawa ba ko rubutawa wannan aka ce dan adam ya hada kowa da kowa da duk irin lalurar ka da kuma rashin lalurar ka to amma wani abu ne wanda mu kuma muke fuskanta ga gwamnatocin kasashe yanzu kamar nan Niger da nake magana da nake cikin ta a yanzu naga an yi doka na masu kula da masu nakasa wannan dokar in na bi ta daya bayan daya sai ga akwai alfanan ta akwai rashin alfanan wani bangarorin na dokar da suke da bukata su gyara amma tunda an yi ta abin da ya kamata a yi kenan in ka dauke Nigeria tsarin mulkin gudanar da ita ya bambanta da na Niger tunda ita akwai hukumar kula da masu bukata ta musamman ko na kasasu kamar yadda take a Niger amma kuma kowace jiha tana da yancin gashin kanta yanzu kamar jihar da na fito jihar Kano gaskiyan al'amari tun daga zamanin sojoji har zuwa yanzu ana amfana da harkar karatu dan a yanzu a jihar Kano tun daga dawowar demokradiya ilimi na mai bukata ta musamman ko kuma na kasashe haddansa in dai makarantar mallakin gwamnatin jiha ne tun daga primary har jami'a kyauta ne da kai da danka tun daga primary matakin ilimi na farko har zuwa matakin jami'a kyauta ne wanda muna so kaman wannan a ce an samar da shi a duk kasashen Afirka domin samun ci gaba muna so a ce gwamnatocin kasashe ne suka dauki wannan ba gwamnatocin jihohi ba kamar a Najeriya na san gwamnatin jihar Lagos tana da wannan na san gwamnatin jihar Kano tana da wannan wanda yake kuma ci gaba ne sai dai in mutum bai fito ya zo ya nemi ilimin mutum da yanzu zai wahala ka samu mai karancin shekaru dan kuma wannan wajen ya fito yana bara domin yana hanyar samun ilimin sa kyauta ne, sai dai kuma yadda zai tattala yadda zai samu ilimin. Misali, bukatun yau da kullun, in kace bukatun yau da kullun sun hada da sabulu, abinci, wanda makarantun ba ko dai ana baka a makaranta kana da bukatar ka samu wadatacce, dan ba lalle bane cikin wani da wani yazo daya. Dan haka kiran da muke ga gwamnatocin kasashen Afirka, musamman kasar yammacin Afirka, muna roko a matsayinsu na shugabannin al'umma, a matsayinsu na shugabanni masu adalci, a yi wannan doka ta bai daya wanda yake tun daga matakin ilimi na farko har zuwa matakin jami'a, ilimi ya zama cewar mara gani, mara kafa, mara yatsu, mara ji, da duk sauran wasu masu nakasa, karatunsu da su da ƴaƴansu ya zama kyauta ne. Matukar an yi haka, aka dan bada wani lokaci, dan Allah ya so yadda za a samu canji.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin shugaban kungiyar makafin jihar Kano Musa Muhammad Kura da wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari, ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida Sulaiman Barma, yanzu kuma lokacin da Radwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana.
Dola takami bawumiya Mahama. Jaridar The Herald ce ta ruwaito wannan labari. Jaridar ta ce tsohon shugaban kasa Dramani Mahama ya kasance yana mai yin gatse ga mataimakin shugaban kasa Muhammadu Bawumia, yayin da darajar kudin Ghana CDI ke yin kasa-kasa. Da yake magana a wurin kaddamar da ten up da aka yi a ainihin UPSC auditorium da ke a nan Accra a ranar Litini, tsohon shugaban kasar ya bayyana cewar matsayin rayuwa a cikin kasar ya kai kasar wani matsayin da ba a taba gani ba cikin shekaru 30 da sun ka wuce na jamhuriyar ta hudu. Tashin farashin kaya da faruwa ne da'iman, haka farashin man fetur, sa'an nan da tashin darajar kudin waje wanda ya kame wanda ya ce ya kame shi. Dola ta kama Bawumia, saboda haka muna neman shi, ina za mu gan shi. Muna kira ga IGP babban fatan ɗan sanda da ya ba mu makulli ko za mu ga inda Bawumia yake. Mutane 14,314 masu aikin kansu ke ba da gudunmawa ga gidauniyar Senita. Ofori Tankaran ne ya faɗi haka, kuma jaridar Daily Graphic ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce mutum 14,314 masu aikin kansu ke ba da gudunmawa ga ainihin Social Security and National Insurance Trust Senita a takaici, wadda ya yi kashi sufuri da tigo takwansa na masu bayar da gudunmawa ga tsarin su miliyan 1.7. ga baki ɗaya kimanin mutane miliyan 11,500 ne a ainihin wannan fage mai zaman kansa cikin kasar, dangane da matakan da ake ɗauka domin kyautata lamarin na gidauniyar fansho na ƙasa. An so matuntuban shugabanni a hanyoyi daban-daban domin yanda za a faɗaɗa lamarin fansho ga masu aikin kansu da kuma kamfanoni masu zaman kansu. Ita kuwa jaridar Ghana Times wannan labarin ta ruwaito. Za a yi zaman kotun kungiyar ECOWAS a nan Accra, inda zai saurari shari'o'i 60, sa'an nan ya bayar da hukunci akan 25. Jaridar Ghana Times ta ruwaito wannan labarin ta ce shugaba Nanadu Dankwa Akufo-Addo ya yi kira da a samu daidaito na lamarin shari'a a cikin kasashe na kungiyar ECOWAS, yadda za a samar da wato daidaito na lamarin shari'a domin cimma ajandan haɗewar nahiyar. Ya nuna cewar kungiyar Kodeki ta yi nasarori masu yawa tun lokacin da aka bata 1975 rashin walwalan shari'a ko kuma daidaito tare da rashin kyawun yadda ake tafiyar da hukunci a kotun na ECOWAS na a cikin tarin kalubale da ake fuskanta. Yancin kasashe kada ya zama abin da zai zama karan tsaye ga cimma burin wannan kotu. Abinda duk ake bukata shine kuduri na siyasa, inji shugaba Akufo Addo. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaidar Radwanullah Abbas, don nan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai, amma fa a takeice.
Ya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya isa Brussels, inda zai gana da kungiyar kawancen tsaro ta NATO da kawayen Turai, kuma ana sa ran zai sanar da wani sabon matakin kakaba takunkumi kan Russia saboda mamayar da ta kai Ukraine. Zai bi sahun abokanan hulɗan wajen kakaba karin takunkumi kan Russia da kuma tsauraran takunkuman da aka saka mata don dakile gujewa da kuma tabbatar da aiwatar da doka, inji mai ba fadar White House shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan a ranar Talata. ‘Yan sanda Somalia sun ce akalla mutane bakwai ne suka mutu a wasu hare-hare biyu da aka kai jiya Laraba, yayin da kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai su. Akalla mutane shida ne suka mutu bayan da wasu ‘yan bindiga biyu suka kai hari filin jirgin saman Mogadishu da ke da tsaro sosai. Waɗanda suka mutu sun haɗa da ɗan ƙasar Somalia da wasu baki biyar ‘yan ƙasashen waje, a cewar ‘yan sanda. Jami’an tsaro sun kashe ‘yan bindigar biyu, kamar yadda kakakin ‘yan sanda Manjo Abdul Fattah Adin Hassan ya bayyana. Wasu manyan jami’an ƙasashen yammacin duniya na ƙara nuna fargabar cewa asarar da Rasha ta yi a Ukraine na ƙara saka shugaba Vladimir Putin ya zama mai haɗari, inda wasu ke kwatanta shi da dabbar keji da ke shirin yin tsiya. Gargaɗin daga Washington da Brussels na zuwa ne a daidai lokacin da sabbin alkalima na leƙen asiri suka nuna cewa an kashe kusan kashi 20 cikin 100 na sojojin Rasha da aka aika cikin Ukraine, ko jikkata su ko kuma aka kama su a yayin da Ukraine ke fafatawa da Moscow. Madeleine Albright, mace ta farko da ta fara rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka, ta mutu sakamakon cutar daji, kamar yadda iyalanta suka faɗa jiya Laraba. Tana da shekaru 84. Shugaba Bill Clinton ya zaɓi Albright a matsayin babbar jami'ar diflomasiyya a Amurka a shekarar 1996, kuma ta yi aiki a wannan matsayi na shekaru 4 na ƙarshen gwamnatin Clinton.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma, idan Allah ya kai mu dare da lafiya, za ku jo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi zirca fukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe ta na gabatarwa, sai Solomon Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumal da hana kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.